Malam Bala Ibrahim, barka da yau.
Barka da yau, Allah
suru. Malam Bala, yi mana bayanin wani hali ake ciki ne a nan headquarter jam'iyyar APC, inda muke da labarin shi shugaban jam'iyyar Bala Adamu ya yi murabus daga mukaminsa.
To, tun jiya ake ta baza jita-jita cewa Sanata Abdullahi Adamu ya sauka daga mukaminsa na shugaban jam'iyya. To, kawo yanzu dai ana taro na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar a nan headquarter jam'iyya. Kuma shi Sanata Abdullahi Adamu bai zo wajen taron ba. Sannan kuma sakataren jam'iyya Sanata Yola Mishore shi ma baya cikin taron, ya zo amma kuma ba a bari ya shiga gurin taron ba. A halin da ake ciki yanzu, mataimakin shugaba na ƙasa mai kula da shiyar arewa Sanata Abubakar Kyari shine yake jagorantar taron, babu waɗannan mutane wanda yake bisa tsari sune ya kamata su jagorin taron. To yanzu dai ana yin wannan meeting halin da ake ciki kenan yanzu a headquarter.
Wato dai wannan ya nuna za a iya tabbatar da cewa shi tunda Abdullahi Adamu bai zo ba, labarin nan ya tabbata kenan cewa yana iya yiwa ya ajiye mukamin nan.
To ni ban ga takardar cewa ya ajiye aiki ba, kuma babu wanda ya tabbatar min cewa ya ajiye aiki. Amma ganin abubuwan da ke faruwa yanzu a kwata da kuma rashin kasancewarsa a wajen wannan taro, da kuma yadda shi ma sakataren jam'iyya yazo aka hana shi shiga wannan taron, ana iya cewa akwai yiwuwar wani abu makamancin haka ya faru.
Wato a takaice dai ya nuna shi a mataimakin shugaban jam'iyya na arewa shi Sanata Abubakar shike jagorantar wannan taro na yanzu kenan.
Bisa kundin tsarin mulkin jam'iyya, duk lokacin da shugaban jam'iyya baya nan ko na bai same shi, to mataimaki na wannan shiyar shi ne zai hau kujerarsa. Dama akwai mataimaka ko mukaddasan shugaba guda biyu, akwai na arewa akwai na kudu. Idan shugaban jam'iyya dan kudu ne, to mukaddashi na kudu shi zai hau kujerar. Idan shugaban jam'iyya dan arewa ne, mukaddashi na arewa shi zai hau. To ganin cewa Abdullahi Adamu sanata dan arewa ne, kuma sanata Abubakar dan arewa ne, to kaga idan babu sanata Abdullahi Adamu, shi sanata Abubakar Kyari shi ne zai hau wannan kujerar.
A ƙarshe Malam Bala Ibrahim, wani sharhi za a yi, wani tunani ake da shi na aƙalla in ma shi Abdullahi Adamu ya ajiye waɗanne dalili ɗaya tak da zai sa ya ajiye mukami a daidai wannan lokacin?
To, duka dai abubuwan sun da yake ba wanda ya yi min bayani cewa gashi abin da ke faruwa daga bakinsa cikumurti ne na siyasa. A irin wannan hali ba irin hasashen da ba za a yi ba. Maganganu dai kala-kala suna ta yama ɗidi, wasu su ce kaza, wasu su ce kaza, amma kowa menene na sannan ba dukewa ba, za a ji menene ya faru idan har akwai wannan rigimar. Kuma idan akwai abin da ya sa ya bar kujerar, in har ya bari, to dalilai za su fito. Amma yanzu duk wanda zai ce maka wani abu, ina tabbatar maka sai dai ya shaci faɗi ko kuma ya sashe bisa zato. Babu wata sanarwa da ta fito daga bakin shi sanata Abdullahi Adamu ko kuma jam'iyya ta ce ga dalilan da suka sa haka da haka da haka suka faru.